DJ Biase.
Kikawa de ni de kina sumsaba, rai wa de kia kwe babariba. No men de taranja zinje bengi fergava. Chocolate baby beautiful halita, kina de kendiri jiki da fata. No one de yagai kisea jia di mauta. Kama Sudania, no de Tanzania. Baby you are designer. King iya kulliya wallahi king iya soyayya daga ninki ba kariya dan Allah baby zo mirawa mirawa tare
zani haka tare haka haka tare inda soyayya ne da ku ba abin da zaraba na dan uwa shaki shaki ya hat shaki shaki ya wes inda amana ne da ku ta mirawa tare
Ku saurara gare na kai zama sai da allura
biyane baya baya mice roda mun ka koya dake ke kuma bani ba dake kike ka sawa fuska saje
wallahi na gode da soyayya kun dage
ciwon zuciya kun tuge ina nan tare da ku ku sone kamar amku ku bine ina banku
Zoni haka tare, haka haka tare Inda soyayya ni dake babin da zira bani yar uwa Shake shake ya head, shake shake ya west Inda amana ni dake to mirawa tare yar uwa King iya soyayya, king iya soyayya King iya soyayya in mata da ni dake mu zauna tare King iya soyayya soyayya in mata da ni dake mu zauna tare
ba mu da damuwa
ni dake zarrawa ni dake ba ƙarya ni dake ba sanya baby ni dake mutuka raba domin mun saba babu rarraba koda an raba mu zan kai ki saudiya domin kina da tarbiya ku zauna lafiya da ni da ke
jini soyayya kin iya soyayya kin iya soyayya in mata da ni da ke mu zauna tare
kin iya soyayya kin iya soyayya kin iya soyayya in mata da ni da ke mu zauna tare
make you on the mix